kamar ya danayyo kinya auren soyayya dore 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 amariya zauna gidan angon ki Khadija nasidi sahal ango Khadija inta sawa sahal ahmad yau an daura ha auren naku ko farin ciki yake yau Ya ya wiki ta ko ina an zauna Amarya da ango ranar murna Khadija nasid VIP sanan Amarya Sahala Ahmad Modibo sanan ga angon Amarya Yo Allah maroka sarki mai bani shine ya sadubo mutane suka so ni waka nake na aika sako a jini baiwa cewa ga wata Allah ya bani dubun salatu kanin ka manzon mamu wanda ba kamar shi a gare mu har ali ya sa ban sa su masoya ne sannan ka sada wanga
Khadija nasidi VIP de aure Khadija
nasibi aibi ai aure sahal ahmad modi ko kurba kyaure ranar aure
amariya
ranar aure
amariya
ranar aure
amariya
ranar aure
amariya
ango yai
amariya
amariya tai
amariya
ranar aure
amariya
wa murga
amariya
hadija amariya
amariya
sahal ahmad
Amariya
Sahal Ahmad
Amariya
Kidan bi aifi
Amariya
Munzo aure
Amariya
Aure na Khadija
Amariya
Mai lokaci
Amariya
Khadija inta san Sahal Ahmad Hangama Amariya gida tambura nake yi wa kai ta ka alafiya mai girman ka ne nasidi bi aifi shi masoyin mu ne baban amarya wannan kidan naka ne san na tauraro mai dubun masoya maman amarya ki banza na manta da ke ba mrs bi aifi kina ki ba na sani ba Ya bazan gai da ke ba uwar amarya zina iya kin yi komai turman sakar gidawa karki sai na yi mai mai maryam mrs vip na gai da ke uwar amarya waye kai ki waye yake da kin fadi za a yi wanga girman ki ne Ahmad ina gai da kai Muhammad Alhaji Ahmad na gai da kai kannan amarya kuma ina gai da ku Aisha Nasidi VIP na gai da ke Fatima Nasidi VIP na gai da ke Yahaya Nasidi VIP na gai da kai ranar auren Khadija VIP inta sama